Nema, nema.
Freshmusicandanswersongs.com.
Nema, nema. Salama. Nema, salama.
Diva D.
Nema, salama. Nema, salama. Nema, salama. Nema. Muke a duniyan nan. Muke a duniyan nan. Duniyan nema, salama. Nema, salama. Nema, salama. Nema. Muke a duniyan nan. Muke a duniyan nan. Duniyan nema, nema, nema. Una nema. Nema, una nema. Nema, una nema. Nema, nema, salama.
Manyango be mutashi, mutashi. Matasa arewa mutashi, mutashi.
Tashi?
Mutashi, mutashi. Kupude idamu wa mutashi, mutashi.
Tashi?
Manyango be mutashi, mutashi. Matasa arewa mutashi, mutashi. Mutashi, mutashi. Kupude idamu wa mutashi, mutashi.
Magana gasi ya kopa nchi kuma iba. Nashuruba mpadi kuma iba. Kaida kankai dan kai nazari. Zaka gane kai ba daidai ba. Dan uwa ya da hankalinka. Wani zai dauka yin maye ya baka. Abokina ya da hankalinka. Wani zai ce maka dauki makami ka dauka. Kaga dan ban haran hankalinka. Kalli mana abin da ya faru dan uwanka. Ya kasance babban dandaba wanda yan siyasa an zasu fannashi suke sawa. Yana alfahari yin iskan gari ba suka yi shi ba. Ya kisa ko ya sara ba za a kama shi ba. Ya manta an ya cucu wani Allah ba zai bar shi ba. To yanzu ba ga yirin ta ba ya kamu da rashin lafiya ga yan siyasan sun daina daga mishi waya ba kudin magani ya ce sana'a da ya ba mu ko sayin sa a cikin gari ya zama mujiya sai albarka ya kashe mama da ciwon zuciya ba san haka ta kara faruwa ku ji dan Allah mu kucewa biyewa zuciya mu kucewa biyewa zuciya
neman salama neman salama neman salama neman muke a duniyan nan muke a duniyan nan Neman salama, neman salama, neman salama, neman muke a duniyan nan, muke a duniyan nan, duniyan nema, 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 una nema, nema, una nema, nema, una nema, nema, nema salama.
Nigeria is now or never, make we they use our upper. No they use social media to they bully one another. Your vote now your power, you know they tired to suffer. Don't sell your children future, no matter the offer. By the time you can't discover, they don't use your head again. So now back to square one with nothing to gain. Niger they face the same problem since 1960. Nothing will change if we keep doing the same thing. Stand your ground, do the right thing. Hate speech, no be political campaign. No let them use you to snatch ballot box. Now all these bad things, they affect all of us. No, they post fake news for internet. Everybody getting choice. No, they harass them. Remember the peace and unity for national anthem. No electoral violence. That the public announcement.
Neman salama, neman salama, neman salama, neman. Muke a duniyan nan, muke a duniyan nan, duniyan. Neman salama, neman salama, neman salama, neman. Muke a duniyan nan, muke a duniyan. Neva, 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 una neva, neva, una neva, neva, una neva, 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 salama.
Manyango be mutashi, mutashi, matasa arewa mutashi, mutashi,
tashi,
mutashi, mutashi, kupude idanu wangu kutashi, mutashi.